Daga nan Benin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:31:49:60 sai kuma kilohertz 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta soshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya muryar arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi ta kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ce tare da Sarfilu Hashim Gumel muke farin ciki gabatar da shirin namu na yau Juma'a 7 ga watan Disamba a wannan shekara ta 2018 dake karewa. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
To jiya Alhamis ne jihar Texas ta yi bankwana da tsohon shugaban Amurka George H.W. Bush. Yan majalisun Amurka na shirin daukar mataki akan Saudiya kan kisan dan jaridan nan Jamal Khashoggi. Haka kuma za a ji cewa kwanaki hudu kenan da shiga zanga-zanga wato da shiga yajin aikin likitoci a kasar Zimbabwe.
Kanin labaran kenan, dalibai a Jamhuriyar Niger sun huce fushinsu kan ministan ilimin kasar da ya kai ga lalata motar da yake tafiya ciki. Ko menene ya zafi shi ko ba wuta ba?
Akwai wannan allowance da ake basu ed social jika jaridan musu wannan da gwamnati ke basu so dai a shekara na shekara wurta wuce ba a basu harewa ba a wannan allowance din ko shugaban gasa ya san da ita ita ce duk wani muti da aka yi duk wani tashin hankalin da aka yi saboda wannan allowance din.
Muna kuma da rahoto kan tallafi da wata cibiyar kasar Saudiya ta kaiwa yan gudun hijira na cikin gida a jihar Borno, sai kuma shirin lafiya uwa jiki da Hawwa Umar ke gabatarwa, wanda a yau banda bayani akan cutar shawara. Za ku kuma ji amsar tambayar mai sauraro kan abin da yake kawo amosaninka. Kafin mu kai ga waɗannan duka, ga halin da duniya ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumel. Jiya Alhamis ne jihar Texas ta yi bankwana da tsohon shugaban Amurka George Herbert Walker Bush a birnin Houston kafin a dauki gawarsa a jirgin kasa zuwa inda aka binne shi. An ajiye gawar shugaban Amurka na 41 cikin makara da aka lulluɓe da kyalle mai zanen tutar Amurka a amban jami'ar Houston domin masu makoki su je su yi bankwana da ita. Bayan kammala jana'iza, an dauki gawar a wani jirgin kasa na musamman na daukar gawa wanda ya yi tafiyar kilomita 120 zuwa wajen da aka binne shi. Wannan shi ne karo na farko da jirgin daukar gawan ya dauki shugaban Amurka tun lokacin da ya dauki Dwight D. Eisenhower daga Washington zuwa jihar Kansas shekaru 49 da suka gabata. An binne Bush babba a kusa da matarsa mai shekaru 73 Barbara wadda ta rasu a farkon shekaran nan. da kuma ƴarsa Rabin wadda ta rasu tana mai shekaru 3 a duniya. Yan majalisun Amurka na shirin daukar mataki kan Saudiya kan kisan dan jaridan nan da kuma yakin da take jagoranta a Yemen. Ana sa ran nan ba dadewa ba, majalisar za ta fitar da wasu matakai da za su nuna fushin Amurka ga Saudiya, amma kuma wannan yunkuri zai ci gaba ne lokacin da sabbin yan majalisa suka kama aiki a watan Janairu. Cikin matakan da 'yan majalisun za su yi la'akari akwai kudirin da zai daura alhakin kisan dan jarida Jamal Khashoggi akan yariman Saudiya Mohammed bin Salman, sai kuma kudirin da zai kawo ƙarshen goyen bayan da Amurka take ba wa Saudiya a yakin da Saudiyan ke jagoranta a Yemen. Haka kuma akwai dokar da za ta haramta wa Amurka sayarwa da Saudiya makamai da kakaba mata kuma takunkumi. Yanzu haka akwai kwararren haɗin gwiwa tsakanin 'yan majalisun da ke majalisar dokoki da ke son a ɗauki mataki, amma sai dai mako guda kaɗai ya rage musu, waɗanda yanzu haka ke ƙoƙarin ganin sun samar da kasafin kuɗin da zai ci gaba da baiwa gwamnati damar yin aiki. Kwanaki hudu kenan da shiga yajin aikin likitoci a kasar Zimbabwe, yayin da gwamnati ta ki biya musu buƙatunsu na neman a biya su albashi da kuɗin ƙasashen waje kasancewar darajar kuɗin ƙasar ta faɗi. Ministan lafiya na Zimbabwe Obadiah Moyo ya amsa wa likitocin da cewa
we all know that there is no foreign currency driven by the medicines.
yace ba za mu so mu yi wa juna ƙarya ba mu ba wata juna mu bata wa juna lokaci ba ki daye mu mun sani cewa babu wasu kudaden waje da za mu sayi koda maganin da ake amfani da shi a asibitoci ne balle a ce za mu biya mutanen da albashi yayin da bangarorin biki kace na ce wata mata kuwa kuka take a asibitin Ferrantaya bayan mutuwar uwar mijinta matar ta ce uwar mijinta bata samu kulawa ba tun ranar talata lokacin da aka kai ta asibitin a dalilin hatsarin mota yanzu haka dai asibitocin kasar wato ba sa karbar marasa lafiya saboda yajin aikin da likitocin ke yi to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Prime Minister Faransa Edward Philippe ya ce za a aika da ƴan sanda sama da 65,000 domin daƙile faruwar wani tashin hankali yayin wasu zanga-zanga masu zuwa. An fitar da wannan sanarwa ne duk kuwa da matakin da shugaban ƙasa Emmanuel Macron ya ɗauka ranar Laraba na cire harajin mai wanda ya haddasa rashin zaman lafiya tsawon makonni. Ranar Asabar ɗin ta gabata birnin Paris ya fuskanci mummunan tashin hankali inda masu zanga-zanga suka yi ta kona motoci da fasa shaguna a fitaccen wajen nan na Champs-Élysées. Jami'an gwamnati na nuna damuwar su kan cewa idan har aka sake samun irin zanga-zanga ranar Asabar to za ta iya kawo matsala ga tattalin arziki. Yan tawayen Houthi a Yemen sun ce yau Juma'a za su yanke shawarar ko gwamnati da gaske take kan zaman tattaunawar zaman lafiyan da ake yi. A cewar mai magana da yawun kungiyar yan tawayen, ba mu da wata matsala kan zaman tattaunawar da ɗaya bangaren, amma yau ko gobe za mu tabbatar da gaske tattaunawar. Majalisar Ɗinkin Duniya ce ke ɗaukar nauyin taron da aka fara jiya Alhamis a birnin Rimbo na ƙasar Sweden. Wannan shine wato karan farko da ake zaman tattaunawa tsakanin ƴan tawayen Houthi da Iran kimara baya da gwamnatin Yemen wadda Saudi ke taimakawa tun shekarar 2016. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya Martin Griffith ya bayar da rahoton samun ci gaba da aka yi a ranar farko tattaunawar inda duk bangarorin suka amince da musayar fursunoni. Grips ya buƙaci duk bangarorin da su yi aiki da zuciya ɗaya domin isar da sakon zaman lafiya. Daga ƙarshe wata ƙungiyar lauyoyin kare haƙƙin bil'adama sun shigar da ƙarin gwamnatin Sudan ta kudu kan laifukan lalata a madadin mata da 'yan mata 30 waɗanda ake zargin sojojin Sudan ta kudu sun yi wa fyaɗe. Anthony Mulvey da ke zaman daraktan ƙungiyar mai zaman kanta Legal Action Worldwide ta yi da'awar cewa sojojin Sudan ta kudu sun gallaza wa matan da 'yan matan ta hanyar yi musu fyaɗe da mayar da su bayi. Mulvey ta ce an shigar da ƙarin ne jiya Alhamis a Geneva a wani kwamiti na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke yaƙi da duk wani abu na nuna bambanci ga mata. Kwamitin da zai duba shaidar da aka gabatar masa kafin ya aika wa Sudan ta kudu abin da ake tuhumar shi da yi. Kan haka ne Mulvey ta ce dole ne mu kare mutanen da wannan abu ya faru da su ta hanyar ɓoye sunayensu.
Ta gaida Sarfilu Hashim Gumel da karanto labarai. To madalla bari mu bude taskar hotunan namu a jihar Borno Najeriya inda wata cibiya ta kasar Saudiya ta kaiwa masu gudun hijira na cikin gida dauki da nufin inganta rayuwarsu kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilin Haruna Dauda biyu ya aika mana.
As far as all the international humanitarian support, the Saudi Arabian government, through King Salman Humanitarian Aid and Relief Center, is providing a relief material worth $10 million.
Babban daraktan hukumar samar da agajin gaggawa ta ƙasa, wato NEMA injiniya Mustafa Mai Haja kenan, ke bayani kan kayan tallafi da masarautar Saudi Arabia ta miƙa wa gwamnatin Najeriya hana kimanin dala biliyan 10 don taimaka al'ummar da ke shiyar arewa maso gabacin Najeriya da rikicin Boko Haram ya daidaita.
As part of the humanitarian support by Saudi Arabian government, the King Salman food intervention will be conducted in some of the camps and communities here to intervene by NEMA and SEMA.
Yace bisa irin matakin da masarautar Saudi Arabia ta bada na Sarki Salmanu za a raba wannan taimako ne a wasu sunonin yan gudun hijira da ma wasu al'umma da wannan rikici ya shafa. Wanda kuma hukumomin samar da agajin gaggawa ta NEMA da SEMA ne za su yi wannan aikin. Injiniya Mai Hajji yace za su raba waɗannan kayayyakin abincin ne a gidaje fiye da 33,000 da kuma wasu sunonin yan gudun hijira wanda zai kai su har na tsawon watanni 4 a cikin fadin jihar Borno kadai. Jakadar kasar Saudi Arabia cibiya Najeriya ne da yake Salman ne mika wannan kayayyakin abinci wanda ɗaya daga cikin jami'an wannan cibiya da ake kira King Salman Foundation wato Nasir Al-Shubai yayi jawabi a madadin jakadan kamar haka.
Generous donation comes in line with the directive of the custodian of the two holy mosques King Salman bin Abdulaziz and his highness the crown prince to assist the affected people in Nigeria.
Yace wannan gudunmawa ya zo ne kamar yadda masarautar Saudi Arabia masu rike da masallatan nan biyu masu tsarki na King Salman bin Abdulaziz suka umurce mu mu taimaka al'ummar Najeriya da wannan intilai ya shafa. Yace mutane fiye da 840 ne za su amfana da wannan tallafi musamman ma waɗannan rikicin boko haram da daidaita a shirin arewa musu gabacin Najeriya. Shi ma ministan tsaron Najeriya Brigadier General Mansur Dan Alim ritaya yayi jawabinsa a wajen wannan taron kamar haka.
Indeed, one of the greatest human acts of kindness is giving charity to the poor, the needy and the weak. I'm happy.
Yace ɗaya daga cikin sanin ya kamata a rayuwa shine ka kyautatawa mabukaci da matalauci da ma wanda ba shi da ƙarfi. Yace don haka na yi farin ciki yadda ƙasar Saudi Arabia ta amsa roƙona da na yi a lokacin da na kai ziyara ƙasar Saudi a watan Nuwamban 2017 wanda na roƙe su da su taimaka al'umman da rikicin boko haram da ya ta shirin arewa maso gabacin ƙasar kuma gashi sun yi hakan. Wannan abun godiya ne matuƙa a cewar ministan tsaron Najeriya. Shi ma dai gwamnan jihar Borno Honorable Kasha Tima ya ba da tabbaci ne kan yadda za a yi rabon wannan kayayyakin kamar haka.
Excellencies the ambassador want to put it on record that the support from the King Salman humanitarian and relief organization will inshallah be judiciously utilized for the common good of our people.
Yace jakada muna so mu tabbatar muku cewa wannan gudunmawa da ya fito daga wannan cibiya na hukumar bayar da tallafi na sarki Salman za mu tabbatar cewa an yi amfani da shi ta yadda ya dace don amfanin mutanenmu. Kuma ina so in yi amfani da wannan dama in sake godewa shi ministan tsaron Najeriya da ya yi wannan namijin kokari wajen samar da wannan taimako da ya taimaka wa al'umman wannan shiya. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Daga jihar Barnan Najeriya kuma sai jamhuriyar Niger inda ɗaliban jami'ar Abdulmumuni suka farfasa motar ministan ilimi mai zurfi sabili da rashin samun allowance daga gwamnati kamar yadda za ku ji wannan rahoto da wakilin Musulun Mumuni Barma ya aika mana daga birnin Yame.
Cikin yanayin fusata ɗaliban jami'ar Taimai suka tare motar da ke ɗauke da ministan ilimi mai zurfi Yahuza Sadisu a wani lokacin da yake kokarin zuwa asibitin Hopital National Lamorde dake unguwar Bayan Ruwa wanda yake wata majiya na cewa makarantar Emic zai je domin jagorantar wani taro. Masu tarzoma sun sace wa tawayen motar iska sannan suka farfasa madubanta da nufin nuna bacin rai a game da abin da suke kira rukon sakainar kashin da hukumomi ke yi wa bukatun ɗalibai. Idar Algabit shine sakataren kungiyar dalibai ta kasa USN.
Yau dalibai suna cikin mugun hushi, akwai wani allowance da ake basu ed social, jika da ina musu wannan da gwamnati ke basu sau ɗaya a shekara. Na shekara wurta wuce ba a basu harewa ba. A wannan allowance din ko shugaban kasa ya san da ita. Ita ce duk wani moti da aka yi, duk wani tashin hankalin da aka yi saboda wannan allowance din. Kuma shekara 150 ce wanda ake ba dalibai wanda ba su da burusu. Amma har yau gwamnati ya kasa bada ta. Kenan dalibai ya hoshin nasu sama yake kwarai abinda ya faru tsakanin su da minista Aje da Marce ya ban dawowa sama shi. Amma ina so in nuna muku da dalibai a cikin hoshi suke kenan musu abubuwa suna nan ga fara kwanakin ga duka ana iya cewa cikin duka ta hayar da suke cikin ta ne yanzu.
A daidai lokacin da ɗaliban suka hana wa motar minista motsawa daga wurin da suka tare ta, jita-jitar an yi garkuwa da shi ta bazu a sassan birnin Yamai. To amma sakataren kungiyar ɗaliban jami'ar Abdulmumuni Arifa Ahmadu da na tuntuɓa ya ce ba shi da masaniya akan faruwar irin wannan yunkuri. Ya kuma kara da cewa yanzu haka sun fara tattaunawa da hukumomi.
Jiya da Marje minista mai kula da harkokin kimiyya da ba da ilimin kimiyya ya kira mu mu fara tattaunawa kuma insha Allah muna tsammani yau ma su kira mu saboda mu tattauna. Muna tsammani za mu cimma daidaito amma a rana ta jiya dai zancen da muka yi muka kare magana da take da takai ta kawo wanda ita ce babban matsala da take a wurin wato zancen alwashin da ake cewa ed social gwamnati har yanzu bai ba mu amsa cikakka ba ba san shi.
Shugaban kungiyar bunƙasa sha'anin ilimi Ahmadu Rufa'i Lawan Sallau na jin takeici a game da yadda ake ƙara samun tabarbarewar dangantaka tsakanin hukumomin ilimi da daliban wannan ƙasa.
Program educative ba sa harkar ladabi da biyayya, kullun moral ce ake zawa tun daga sai ai moral sai pe sai ya kai an kare. A ya kamata wato tarbiyya har jami'a ta hawo abinda muke so da abinda za a yi a sasanta a dore kiran mutane su dalibai yankin da uwayen yara da shi gwajin gwamnati ayi kira gaba da a ce ga abinda ake da niyyi.
Dukkan wani yunkurin jin ta bakin ministan ilimi mai zurfi Yahuza Sadisu ya cikila domin na kira wayarsa bai daga ba, sannan na aike masa da sakon SMS bai amsa mun ba har izuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto. Kwarai yake wani na hannun damansa da na kira a jiya da daddare ya ce da ni al'amura sun daidaita. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Aka yake har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda agogo ma'anar Washington ke cewa karfe 12 da kwata na asuba. Kuna kuma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet. Yanzu ga Hawwa Umar da shirinmu na gaba.
Masu sauraro barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne akan cutar yellow fever wanda Hausawa ke alakanta ta da shawara. Yellow fever wata cuta ce da ke da matukar hadari wacce ake kamuwa da ita sakamakon cizon sauro, sa'annan kuma tana nuna alamunta ne ta hanyar zazzabi mai tsanani da kuma sauya kalar ido. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na kasar Turkiya da ke Abuja. Likita, barka da warhaka.
Barkanmu da warhaka.
To likita, ko za ka yi wa masu sauraron mu karin bayani akan cutar yellow fever wanda Hausawa suke alakantawa da shawara?
Sunan yellow fever ya samo asali ne daga karal ruwan dorawa da idanu yake yi, ko a ce rayawaya a idanu. Alawar Bahaushe duk abin da zai kawo ido yayi kalar ruwan dorawa yakan kira shi shawara, kuma akwai abubuwa da daman gaske da suke sa ido yayi ruwan dorawa. Yellow fever yana daya daga cikin su. Ita kuma cutar yellow fever din nan wata cuta ce da kwayoyin cuta nau'in virus suke haifarwa, wanda wani nau'in sauro wanda Turawa suke kira da suna Aedes aegypti shine yake daukar wannan kwayar cuta sai ya harbi mutum da ita sai kuma ta yaɗu cikin al'umma.
Banda wannan nau'i na sauro, shin akwai wani abu daban da ke kawo ta?
Shi wannan sauro yana iya harbar misali birai kamar wanda yake alaka kuma da biri, shi ma zai iya samu ya dauki wannan kwayar cuta. To amma saboda biran ba su fara mu'amala da jama'a ba, mafi yawancin kenan abin da ke kawo shi a cikin al'umma sauran ne.
Likita, menene alamomin wannan cuta ta yellow fever wanda Hausawa suke alakanta ta da shawara?
Wannan cuta tana iya zuwa ta kasance ba ta da wani tsanani. Idan ta zo ba a mai tsananin ba, zai kasance kawai ta kawo zazzabi ne da ciwon kai da ciwon jiki, kaji ko ina tsokokin mutum yana ciwo da rashin son cin abinci da gajiya da mutum ya ji duk baya jin dadin jikin shi. Wannan yawanci yakan dauki kamar kwana 3 zuwa kwana 7. Waɗanda suka samu matsananciyar cutar to sune wanda suke samun idan su sai wannan kala ta ruwan dorawa. A wannan lokaci kuma to ta fara shafar hanta kenan da sauran bangarorin jiki kamar su koda. A wannan lokaci ne kuma mutane da suke da irin wannan mai matsananciyar cuta za su fara zubar da jini ta hanci, ta baka da sauran bangarorin jiki. Waɗanda suka samu wannan matsananciyar cuta mafi yawancin su kusan mutum 50 daga cikin 100 suna mutuwa cikin sati daya zuwa kwana 10.
Ita wannan cuta ta yellow fever tana da nau'ika ne daban-daban ko kuma guda ɗaya ce amma takan bayyana ko kuma takan azzara bayan wasu kwanaki?
Cuta ɗaya ce amma idan ta kama wanda misali yana da garkuwar jikin shi tana da ƙarfi, to sai ya kasance kawai ta wannan yan kwanaki kuma bata kai ta ta'azzara ba. Amma idan ta samu wanda kan kowane dalili ne ya kasance garkuwar jikin bata da karfin da za ta yaki kwayoyin cutar, to sai ta shiga cikin wancan bangare na tsananin matsananciyar cuta.
Kamar suwa suka cutar ta fi barazanar kamawa, wato cutar yellow fever.
To cutar tana iya kama kowa, amma wanda suke samun saukin ta shine waɗanda suka samu allurar rigakafi, saboda allurar rigakafi tana sa jikin ya gane kwayar cutar daga shigarta kuma ya yake ta. Amma za ta iya kama kowa, babba ko yaro, mace ko namiji, kowa zai iya zama ya kamu da cutar.
Kwanaki mun yi magana akan rigakafi, to shin ita yellow fever tana cikin nau'ikan cutar da ake yin rigakafin ta kenan?
Hakika yellow fever ita tana daga cikin cututtukan da rigakafin gaskiyar magana yafi magani, saboda idan aka yi wa mutum allurar rigakafin nan sau daya zai iya samun kariya har na tsawon rayuwar shi da ita.
Shin ana iya daukar cutar, wato mai cutar yakan iya yada ta ko sai lalle wannan nau'i na sauran nan kamar yadda kai bayani a baya shine ke iya yada ta?
Mai cutar yana iya yada ta sosai, dalilin da yasa kenan ma take shigowa cikin al'umma a matsayin annoba. Mutum daya idan ya same ta zai iya yada ta ko ta atishawa ko ta tari ko ta koda ta gaisawa, misali ya taba wani ko yawo ko kwalla ko sauransu zai iya sa wani, saboda ka tana da illar gaske, tana da kuma saurin yaduwa a cikin al'umma.
To likita, duk da wannan cuta ce mai hatsari kuma wadda take da saurin yaduwa a cikin al'umma, yaya ake jinyar mai cuta?
Na daidai idan aka ga mutumin da ake zargin cewa yana da wannan cuta, to da bukatar a sanar da jami'an lafiya, saboda idan sun zo za su dauki matakan da ya kamata. Za a duba wani gari ko waɗanne jama'a wannan al'umma abin ya shafa, akan ware asibiti musamman da za a dauki mataki na tabbatar da cewa ba ta yaɗu zuwa sauran al'ummomi ba. To ta haka akan rage yawan yaduwar ta cikin jama'a.
Kamar wasu alamomi mutum zai fara nunawa wanda zai nuna ma wanda yake tare da shi cewa lalle wani yana cikin wani hatsarin rashin lafiya ko wani abu makamancin haka, shin tana sa kamar su ko zazzabi ne ko ciwon kai, wata dai alama da za a gani domin a dauki matakin gaggawa na zuwa asibiti?
Babban matsalar ta shine za ta iya yadda take nuna kamar yadda zaka ga zazzabin cizon sauro, malaria misali, dan zazzabi, ciwon jiki, ciwon kai. A wannan lokaci ba dallai mutum ya tunanin ma cewar wai yellow fever bace, saboda haka kenan wanda suke da wanda ba matsananciya ba za su iya zama cikin al'umma ba tare da ma wani ya sani ba kenan, shine babban hatsarin ta. To amma idan aka samu mutum daya wanda ya samu mai matsananciyar nan, aka ga idanu yayi yellow da maganar su zubar da jini da sauransu, to yawanci wannan ne ke jawo hankalin mahukunta su san cewar akwai wala Allah wannan annoba. Idan aka zo aka tabbatar da ita, to sai kuma a duba a ga daga wani bangare yake, ta ina ake tunanin ta bullo, kuma ina ake tunanin a wannan lokaci ta ta'azzara.
Duk da a baya ka yi maganan cewa kaso mai tsoka da cikin mutanen da suka kamu sukan mutu ne, to amma akan warke daga cutar?
Ana warkewa daga ita, wanda bata da tsanani mafi yawancin su suna warkewa, amma waɗanda suka yi ta tsananin su ne wajen kashi 50 cikin 100 suke mutuwa a cikin sati guda zuwa kwana 10. So ana kuma sannan bayan kwana 10 nan wasu suna iya karuwar rasuwa. Asibitoci abinda ake yawanci ana bada dan magunguna ne da zai taimaka wanda ya zubar da jini a kara masa jini da sauransu. Amma tana daga cikin cututtukan da lallai rigakafi yafi magani, saboda babu wani magani da yake da karfin da zai kashe kwayar cutar cikin dan lokaci.
To likita, a baya ka yi maganar cewa idan an gane mutum din yana da shi a cikin al'umma akan dauki mataki dan gane cewa bai yada ta ba. Shin akwai wani gwaji na musamman da ake yi domin tantance cewa akwai wanda ya kamu ko kuma mutane ba sa cikin hatsari?
Akwai dakunan bincike na musamman wanda su ne suke iya tabbatar da cewa wannan kwayar cuta ta yellow fever ce, kuma shine dalilin da yasa idan aka ga wannan alamu ake kokarin a jawo hankalin mahukuntan bangaren lafiya, saboda su za su zo su dauki wannan jini su kai inda za a gwada. Idan aka tabbatar da cewa wannan kwayar cuta ta yellow fever ce, to kin ga daga bayanin da muka yi da yawa kenan sun samu sauki, ɗan kaɗan ne take yin tsanani, to a cikin wanda suka yi tsananin kuma rabin suna mutuwa. Saboda haka idan aka samu mutum ɗaya da aka tabbatar da cutar nan, kin ga kenan yana nufin lalle a cikin al'umma akwai wasu mutane da dama da suka samu cutar.
To likita, kowace shawara zaka bawa masu sauraron mu domin kare kansu daga kamuwa daga cututtuka?
To wanda dai ya san bai samu allurar rigakafin nan ta yellow fever ba, ya kamata ya yi kokarin ya samu allurar nan ta rigakafi. Sannan duk lokacin da aka ga rashin lafiya da ba a gane kanta ba, da buƙatar a yi ƙoƙarin sanar da hukuma, saboda wanda haƙƙinsu ne su tabbatar da menene matsalar kuma wani mataki ya kamata a ɗauka, su zo su yi abin da ya kamata su yi.
Masu sauraron mu, yanzu kuma kai tsaye za mu je domin ansa tambayoyinku da kuka aiko mana. Wannan tambaya ce daga Abdullah Abubakar daga ƙaramar hukumar Taura jihar Jigawa, ya ce ina so ku tambaya min likita me ke kawo amosanin ka.
To abinda ake bayani na amosanin ka wani abu ne da yake sa idan ka dan yi susa akan zaka ga wani gari-gari yana dan zuba. To wannan shi ake cewa dandruff da turanci. A wasu ƙwayoyin cuta ne suke zama suke rayuwa akan wanda yake da irin wannan da buƙatar ya rinka yin aski akai-akai, ya rinka wanke kan kuma sannan ya je asibiti, saboda ƙwayoyin cututtukan da suke kawo waɗannan alamun suna da yawa. Sai a tabbatar da wane ne daga ciki, sannan kuma a bada maganin da ya kamata ko kuma shawarwarin da ya kamata, saboda wani lokacin shawara kawai yake bukata.
To amma likita, wannan tambayar ta wace kamar idan ba dauki mataki da gaggawa ba, wasu lokutan mata sukan samu wannan amosanin ka, kuma ka san mace ba za a ce ta yi ta aski akai-akai ba, shin idan ba dauki mataki da gaggawa ba yana da wani illa ne?
Yana da illa, saboda ya danganta da me ya kawo shi. Akwai ƙwayoyin cutar da suke cinye gashi, saboda haka za ta ga gashin ta yana zubewa, wurin kuma sai ya hana ma Allah gashin ya fito, sai kiga tana neman taya kuma za ta rufe wurin, sai rinka ci kuma yana ci gaba da zubewa. To irin wannan ba za a bata shawara ta aski ba, to amma za a bata shawara maganin da za ta yi amfani da shi, ko na shampo ko na sha da sauransu.
Ta masauraran mu duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirinmu na lafiya na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin wannan shiri, wato
Dr. Lawan Musa Tahir,
ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar, ne ke cewa mu kasance lafiya.
To a gaida malamai kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
To jiya Alhamis ne jihar Texas ta yi bankwana da tsohon shugaban Amurka George Herbert Walker Bush a birnin Houston kafin a ɗauki gawarsa a jirgin ƙasa zuwa inda aka binne shi. An ajiye gawar shugaban Amurka na 41 a cikin makara da aka lullube ta da kyalle mai zanen tutar Amurka a majami'ar Houston domin masu makoki su je su yi bankwana da ita. Yan majalisar Amurka na shirin ɗaukar mataki kan Saudiya kan kisan ɗan jaridan nan da kuma yaƙin da take jagoranta a Yemen. Ana sa ranar yawon majalisar za ta fitar da wasu matakai da za su nuna fushin Amurka ga Saudiya, amma kuma wannan yunkuri zai ci gaba ne lokacin da sabbin yan majalisar suka kama aiki a watan Janairu. Cikin matakan da yan majalisar za su yi la'akari akwai kudirin da zai daura alhakin kisan ɗan jarida Jamal Khashoggi akan yariman Saudiya Mohammed bin Salman, sai kuma kudirin da zai kawo ƙarshen goyon bayan Amurka a yakin da Saudi ke jagoranta a Yemen. Haka kuma akwai dokar da za ta haramta wa Amurka sayarwa da Saudiya makamai da ƙaƙaba mata takunkumi. Kwanaki hudu kenan da shiga yajin aikin likitoci a ƙasar Zimbabwe, yayin da gwamnati ta biya musu buƙatunsu na neman a biya su albashi da kuɗin ƙasashen waje, kasancewa darajar kuɗin ƙasar ya faɗi. Ministan lafiya na Zimbabwe ya amsa likitocin da cewa ba za mu so mu yi wa juna ƙarya ba, mu ɓata juna lokaci baki ɗaya, mu mun sani cewa babu wasu kuɗaɗe waje da za su sayi ko da maganin da ake amfani da shi a asibitocin mu bane.
To masu saurare, na muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau, amma kada ku nisa nan da sa'a 1 da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Kafin mu yi sallama, bari mu miƙa gaisuwar ga muƙaddashin kwamishinan 'yan sandan jihar Niger Magaji Ahmed, wanda muke taya shi murnar aurensa da amaryarsa Hindatu Dahiru da za a ɗaura yau a ƙofar gidan mai martaba Sarkin Minna da ƙarfe 2 da rabi na rana. Allah sa an yi a dace ya kuma ba da zaman lafiya da albarkata zaman tare. Muna kuma mika gaisuwar ta'aziyya ga sarkin zangon kuma sai Alhaji Umar Faruk Sa'id da Alhaji Baba Maliki Amir na rasuwar Ustaz Ali Adam Amir a Kumasi wanda za a yi addu'ar sa yau Juma'a a Kumasin. Allah rahamshe shi mu kuma kyautata namu ƙarshen. Kamar kullun za ku iya sauraron dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com a madadin kowa da kowa alheri da muku fata alheri.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.